ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar ne 7 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1435 daidai da 8 ga watan March shekara ta 2004 wannan shine kasad na biyar daga cikin kasusuwan karishan karatun fiqhus sira wallafar ainihin babban malami Ustad Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid Allah madaukake sarki ya saka mishi alkhairi kafin mu je gaba akwai tambayi da nake so nayi kamar guda biyu zuwa uku akan abubuwan da muka yi karatu a baya akan su na daya shine dangane da ainihin wato lissafin wata da muka dinga yi a baya game da kiran watan da ya shude da muka dinga yi da Rabi'ul Tsani wannan gaskiya a ilmance kuskure ne kamata yayi mu dinga kiran shi da suna Rabi'ul Akhir shine abin da malamai suka tantance a ilmance cewa waɗannan watanni Jumadal Ula Jumadal Akhira Rabi'ul Awwal Rabi'ul Akhir saboda akan faɗi sani ne idan akwai yuwar samun na uku wannan magana akwai babban malami Dr. Balil Ibn Abdul Karim yayi makala ta musamman akai wanda ya kiyata da suna ma'anil ashhuri al-hijriya ma'anil ashhuri al-hijriya yayi magana akan wannan mas'ala makala tana nan akan internet a ainihin mawqi' qissatul islam wallahu alam da ka Jumadal Ula ne Jumadal Akhira Rabi'ul Awwal Rabi'ul Akhir ba kamar yadda ne ta fada ba kuskure ne daga gare ni insha Allah Allah shi ya fahimta mana abu na biyu kuma shine a ƙarshen karatun mu da muka yi akan wato wancan umratul qaba akwai mas'ala ta shafi hadaya a wajen umra wanda ba mai magana akan ta ba duk da gashi hadisin qarara ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya zo da hadaya bayan ya gama wannan sa'ayi na umra a wannan wuri da ake ce Marwa na akwantar mishi da dabba ya soke ta kuma yace wannan wurin wurin soke dabba ne sannan dukkanin lungunan Makka ma wurin soke dabba ne yanzu wannan ne shar'ancin kenan idan mutum ya umara ita kadai to zai yi hadaya wannan abin da hadisi yake nuna kenan kamar yadda kuma hadisin Hudaybiyya yake nuna haka kasancewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya zo dan yin umara bai samu shiga Makka ba sai ya aikata abubuwan da zai iya yiwa ya yi shine umra da aski dawafi da sa'ayi ba za su yi ba sai ya je dakin Allah dan haka bai yi su ba ya koma gida wannan hadisi guda biyu suna nuna shar'ancin yin wannan umara tun cancan an san babban malami al-Imam Shafi'i Allah ya saka mishi da alkhairi ya bada fatawa da wannan sunnanci na ainihin wato yin hadaya a wajen umara akwai al-Imam Al-Mawardi ya hakaito haka daga malamin shi din daga malamin madhabin su Shafi'i kenan a cikin littafin Al-Hawl Kabir mujalladi na 4 sannan baya ga shi Ibn al-Qayyim ya faɗi wannan magana a Zadul Ma'ad baya ga wannan kuma Malam Sayyidu Sabiq shi ma ya kawo magana a cikin fiqhus sunna sai kuma babban malami Muhammad al-Uthaymeen an mishi fatawa game da hukuncin yin hadaya din akan umra hayyaki cewa tana daga cikin sunnoni mahjura ma'ana sunnoni waɗanda mutane suka kaurace musu ba su aikata su a takeice shi ma ya bada fatawa da cewa lalle sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai yayi kaidin ta da cewa tana hawa kan mutumin da ya koro dabba hadaya ne daga wajen harami daga garin su ko daga waje mafi kusa da ainihin harami wurin da yake hilli waɗannan su ne maganganun da malamai suka yi game da haka amma na sani cewa za a ji magana wata bambara kwai saboda ba a saba jin ta a haka ba in fact akwai malamai ma a nan kasar da mun ta musu tambaya akan wannan mas'ala amma sai su ce ma ba su taba jin labarin haka karatun yake ba amma kuma haka karatun yake domin gashi karara a jikin hadisan kuma gashi malamai sun ba da fatawa da ita amma dai an wayi gari ne kawai ba a san yadda abun ya faru har ya zama haka ba har ya kasance littafai da dama na ainihin fiqhu ko na hadisi ko na fiqhul hadith na ahkam za ka karanta ba za ka samu magana a ciki ba malamai duka sun gafara daga ita sai ɗan kadan wata kila shi sa malam Usaimin ya cita daga cikin sunnoni waɗanda aka kaurace ma waɗanda aka manta da su wallahu ta'ala a'lam a takeice waɗannan ainihin muryoyi da kasusuwa da hotuna da ake dauka waɗannan karatuka a cikin su mallaka ne na Darul Hadis Salafiyya da kenan Zaria a Nigeria kuma suna karkashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa ba a yadda wani mutum ko wata kungiya ko wasu masu wata manufa su dauki waɗannan muryoyi ko waɗannan hotuna na bidiyo su sarrafa su ta kowace hanya ta al'ada ko ta lantarki ba ba tare da izini rubutacce daga ainihin wato wannan cibiya ba yin hakan laifi ne da ya kare dokar ƙasa wanda kuma za a iya kai mutum kotu dan ainihin a tuhume shi akan wannan laifi na kare dokar ƙasa wallahu a'lam to zamu koma karatu insha Allah zamu fara daga inda mallam yace al-mabhasus sadi a karatun baya mun fara karanta wannan mabhasi amma zamu koma mu karanto shi daga farko saboda muhimmancin shi kuma saboda a wancan lokacin ainihin wato mun karanta shi ne a gurguje ganin cewa lokaci ya kawo jiki a takeice mallam yace al-mabhasus sadis fiqhus sirati fi gazwati mu'ta mabhasi na bakwai na shida shine bayani akan fiqhun dake cikin sira annabi sallallahu alaihi wasallama na abin da ya faru a gazwatu mu'ta yaqin mu'ta wanda aka fi sani da suna jaishul umara rundunar shugabanni a karo na farko a tarihin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nada komandan yaqi ya nada mishi mataimaki na daya ya nada mishi mataimaki na biyu ya nada Zaid dan Harisa yace shine komanda yace an kashe Zaid ga Ja'far dan Abu Talib shine komanda Jabir ya tsalle yace wallahi ban yadda ba manzo Allah ni ya kamata na zama na farko manzo Allah yace kai hakuri baka san me yafi alheri ba shi to shikenan na hakura yace in an kashe ainihin wato Ja'far to ga kuma Abdullahi dan Rawaha wannan mawaki waɗannan guda uku duka zamu zo mu ji sai da aka kashe su gabaki daya a ainihin wannan yaki to da haka ake ce mishi jaishul umara'i rundunar shugabanni domin a can baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan nada shugaba ne guda daya kawai amma wannan ya mishi na'ibi na daya na'ibi na biyu sannan ana kiran yakin da ghazwa wanda a istilahance an aka ce ghazwa to wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya je da kanshi ne amma wannan rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai je da kanshi ba ya aika da waɗannan sojoji ne amma kuma ana ce mata ghazwa ba a ce mata sariya bai shahara malaman sira suna ce mata sariya ba me yasa saboda yawan mazajen da aka je da su ma'ana nan kiranta da gazuwa yana da alaka da yawan sojojin ne ba alaka da suwaye suka je suwaye ba su je ba domin a wannan karo sojojin musulmai sama da 3000 ne kuma musulmai ba su taba zuwa yaki da wannan yawa kafin wannan ainihin wato yaki na mu'ta ba yakin shahararre ne a tarihi zamu zo mu ji yana daga cikin ainihin abubuwan da suka canza tunanin mutane gaba daya game da waɗannan al'umma ta sahabbai domin a lokacin ana ganin waɗannan yahuda kristoci na bizanta wato waɗanda suke su aka yakin da su rumawa su ne super power a lokacin kamar America ne a yanzu sun fi kowa karfin makamai da karfin fasaha da dabara da hikima da iya yaki ana ganin waye ma zai iya mukawamantar su sai aka ji kuma ga musulmai sun kai musu ma farmaki a gidansu ba ma jiran su suka yi ba ko musulmanan su 300 kawai su kuma suna da sojoji sama da 300 ninkin ba ninki daya a 100 kenan ko 1-200 kenan ai ko a haka suka kai musu wannan farmaki da haka kowa duk duniya sai ta saurara ta ji yaya za a yi mutsu-mutsu da waɗannan musulman kuma sai Allah ya ba su nasara da haka sai abin ya canza gaba ɗaya tunanin mutane game da su aka tabbatar lalle annabi da sabbai to wasu mutane ne na daban ina ba ta mun fahimci wannan da haka za ga yakin yana da yayi shahara sosai a cikin tarihi har a tarihin littafan da ba musulmai suka rubuta su ba waɗanda suka yi tarihin rumawa za ga suna ta'arrudi da magana akan yakin mu'ta sannan yana daga cikin abin da ya kulla gaba ta har yanzu tsakanin musulmai da waɗannan turawan yamma domin zaka tara turawa masu rubutu akan musulunci suke rubutu ko akan tarihin musulmai ko kasashen musulmai ko al'adu ko zamantakewa ko harsuna ko adabi zaka tara suna da wani hostile tradition suna da wani gautsin hali suna da al'adar suka al'adan kallon abubuwa da hagungunce da iddiain cewa wannan wai objectivity ne wai bincike ne wanda yake mujarrad wai bincike ne na ilimi scientific empirical duk wannan muka ganin ƙarya suke bincike ne na san rai abu ne suke fada dama sun riga sun sawa zuciyarsu suna kyaman mutanen nan suna kyaman addinin nan suna kyamar irin wannan al'adun to wannan kyamar ta samo asali daga wannan yakin daga abin da aka musulun a wannan yakin da kuma abubuwan da suka biyo baya kamar yadda kuma bangaren musulmai yakin ya shahara shaharar da ya zama yana da kundaye na waƙoƙi na musamman waɗanda ake nazartar su a matsayin yaki a matsayin waƙoƙin mauta wato yana daga cikin kissoshi ko abubuwan da suka faru wanda a sandiyar su aka yi ta waƙe-waƙe aka yi ta rubuce-rubuce akwai babban malami professor Yahya Al-Jubouri professor ne na lugar arabiya a jami'ar Qatar yana da rubutu na musamman mai suna littafi na musamman Durusul Furusiya fi Ghazwati Mu'tah Durusul Furusiya wato bayani akan jarinta a cikin ainihin Ghazwati Mu'tah wanda ya ciro jarintan ne daga waƙoƙi da aka yi waƙoƙin da sahabban suka dinga yi da waƙoƙin ta'aziyyar da aka dinga musu bayan an gama yakin da waƙoƙin cin nasara da sahabbai suka dinga yi akan yakin yayi rubutu littafi karami haka juz'i karami Durusul Furusiya fi Ghazwati Mu'tah da aka yaki ne kware mai muhimmanci game da tarihin musulunci da kuma wasu abubuwan da za su fassara mana me yasa abubuwa suka kasance a yadda ainihin wato muke ganin su ina fata mun gane wannan a takaicen takaitawa mallam yace yutlaqu amatu kutubis sirati ala hadhihi sariya ismal ghazwa isma ghazwatin ma anna ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lam yusharik fiha daukacin littafan sira suna ainihin sakin kalmar ghazwa su kira wannan yakin da suna ghazwa duk da yake kuma annabi sallallahu alayhi wa sallama bai je yakin ba wa zalika likathrati adadir rijaliha suna yin haka ne saboda yawan mazajen da suka je wannan yaki haifu balaga man kharaja fiha 3000 muqatil saboda yawan wanda suka je yakin ya kai adadin mayaki combatant soldier banda yan agaji banda yan ma'aikatan jinya banda ainihin wato ma waɗanda suke masu tattara bayanai sune wato abin nan kenan yan leken asiri SSS ko oyun banda su asalin combatant mayaka to sun fi mutum 3000 ina fata mun gane wannan shine mallam yace wa huwa adadun kabirun binisbati li ghazawati rasul sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan adadi ya da matukar yawa musamman an tsaya an gwada da sauran yakokin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yaje din wa kad kanat hadhihi alghazwa fi shahr jumada alula min as-sanati as-samina lil hijra wannan yaki ya kasance an yi shi ne a watan jumada alula irin wannan watan da muke ciki kaga wani arashi kenan ko a ainihin shekara ta 8 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wa tunsabu ila al-makan alladhi waqa'at fihi wa huwa qurbu mu'tah ana danganta yakin zuwa ga wurin da yakin ya faru a kusa da garin mu'tah garin mu'tah har yanzu sunan shi kenan gari ne babban gari daga cikin biranen kasar Jordan ta yanzu gari ne babba yana da abubuwan da aka sani na birane tun daga kan muassasat ilmiya muassasat hukumiya wato abin nan a ce kamar ce wuraren ma'aikatan gwamnati wuraren kasuwanci hotel makarantu jami'o'i da sauran cibiyoyi waɗanda suke nuna cewa wuri ya zama birni har yanzu sunan garin kenan mu'tah akwai shahararren jami'a a garin jami'atu mu'tah to a ƙasa mallam yace taqa'u mu'tah taqa'u fi sharqil urdun mu'tah tana gabashin ƙasar Jordan ne ala masirati ahada ashara kilan junubul kark tana ainihin wato tafiyan zango 11 a kudancin al-kark sunan gari ne wahiya qaryatun al-ana amiratun bis-sukkan a yayin da yake magana gari ne wanda yake cike da mutane wato gari ne wanda yake rayayye ka duba littafin Muhammad Sharraf na al-ma'alim al-asira fi sunati was-sira a cikin shafi na 237 a sama sai mallam yace wa sababu hadhihi al-ma'arika anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ba'atha al-haris ibn umair al-azdi abinda ya faru haka wannan yaki shine annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya aika da wani mutum mai suna haris dan umair al-azdi sahabi ne bi kitabihi ila azimi busra da littafi na saƙon wasiƙa
na kira zuwa ga ainihin musulunci aka ce ya kaimo wani sarki na garin Busra sai daga cikin garuruwan kasar Sham fa arada lahu Shurahbil ibn Amr al-Ghassani to akwai wani takadari mai suna Shurahbil ibn Amr al-Ghassani shi balarabe ne amma yana karkashin shugabancin waɗannan rumawa yana da ainihin wato suna da alƙawari na taimakon juna suna da alliance halif ne nasu shi ba Ghassani ne balarabe amma yana karkashin su ne fa usaqahu ribatan wa daraba unuqahu sai yasa aka kama shi sai aka daure mai shi ya sare kanshi ka duba al-Qaslani a cikin al-Mawa'ib al-Ladunniya sha juz'i na 1 shafi na 540 da ainihin wato 9 da aka kashe wannan mutumi fagadewar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama limaqtali rasulihi sai manzo Allah ya fushi kwarai saboda kashe dan sakon shi da aka yi wa arsala hadhihi sariya sannan ya dauki mataki na aikawa da wannan runduna dan ta je ta bi kadin abin da ya faru ta tsanso fansar jinin wannan mutumi wa amara alaiha zaid ibn haritha ya ainihin sanya komandan wannan runduna shine zaid dan haritha radiyallahu anhu thumma qala sannan yace in qutila zaidun fa ja'farun idan an kashe zaidu to daga nan sai ja'far dan abu talib wa in qutila ja'farun fa abdullah ibn rawaha in kuma an kashe ja'far to next commander shine abdullah dan rawaha radiyallahu ta'ala anil jami Allah ya kara musu yadda ga baki dayan su wannan magana ka duba sahih al-bukhari al-matbuma fatih al-bari a cikin juz'i na 7 mujallidi na 7 amin shafi binan shafi na 10 a lamba hadisi na 4261 to anan ne al-waqidi ya bada labarin cewa wani bayahudi yana jin an faɗa haka yace in dai mutumin nan annabi ne da gaskiya duk wannan sai an kashe shi yace duk annabawan su na banu isra'ila in dai suka nada komandojin yaki suka ce daga wani sai wani ko alisa mutum goma ne gaba da sai an kashe shi yana daga cikin mujizan annabawa wannan kawai wata kissa ce ba wai ta inganta bane ko abin nan na ba ta an fahimci wannan amma dai ara shine akan cewa waɗannan mutanen gaba ɗayan su za su je su halaka ne za su je a kashe su ne za su yi shahada ne saboda gashi nan annabi ya ambata a rara gefe sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa indama tahayya al-jaysu lil-khuruj yayin da sojojin suka shirya dan fita wadda annasu umara ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sai sauran mutanen gari suka zo za su yi bankwana da ainihin waɗannan shugabanni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada wa awsahumur rasul an ya'tu maqtal al-harith ibn umair wa an yad'u man hunalika ila al-islam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wasiya akan cewa abu na farko da za su yi shine su je siya da zanguwa inda wannan kisa ta faru inda aka kashe wancan sahabi in sun je wurin ba daga zaran sun je za su auka wa ainihin kafirai da kisa ba za su fara yi mutanen wajen wa'azi cewa su shiga musulunci idan sun shiga musulunci to shikenan rikici ya kare fa in ajabu in sun amsa shikenan wa illa an basu amsa ba ista'anu billahi alaihi wa qatalu manzo Allah yace sai su nemi taimakon Allah su auka waɗannan kafirai da ainihin yaki drama ka'idan jihadin musulunci kenan musulunci jihadin shi ana yi ne a lokacin da wani yace ba za a bari ai musulunci ba a lokacin ne za a ce to bai isa ba shi ba a ce dole sai yayi ba shi kuma yace dole ba za a yi ba to da ga duk jihadin musulunci aka yi faru amma in ba aka musulunci zai kyale kowa ya tayin abin da ya ga dama matukar za a kyale musulunci shi ma yayi abin da ya ga dama shine ayi wa'azi a karanta ayi aiki da addini ayi aiki da sunna kowa sai je na shi la ikraha fi din amma san da wani yace ba za a yi ba to bai isa ba nan kam sai inda karfi ya kare ina ba ta mun gane wannan da suka zo manzo Allah ya musu wannan jawabai da irin jawaban da ya saba yi ma ainihin komandoji cewa su ji tsoron Allah kar su kashe yaro ko mace ko tsoho ko wanda bai kula su ba ko wanda yake cikin cocin shi yana ibada kaza kaza su ji tsoron Allah duka manzo Allah ya musu wannan wasiya wa hina idin baka abdullahi ibn rawaha a wurin sai abdullahi dan rawaha radiyallahu anhu ya fashe da kuka komanda ne fa shine komanda na uku a cikin komandojin sai kowa ya fara mamakin yaya kuma komanda da kuka fa sa'aluhu an sababi sai aka ce a haba general lafiya dai general din soja kuma gashi an gama damara za a tafi jihadi ya fara kuka fa qala amma wallahi yace na rantse da Allah ma bi hubbul lidunya wala sibabata biku kina rantsi da Allah ba san duniya nake yi ba ba kuma beken ku nake ku mutanen Madina ko ku mata ko ku yara ba walakin samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqra'u ayatan min kitabillahi yace naji manzon Allah ne ya karanta wata aya a littafin Allah wata aya ce yadhkuru fiha an-nara ana ambatan wuta da Allah yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani daga cikin ku illa wariduha sai ya kasance shi ma mai shiga ta cikin wuta ne sai ya shiga cikin wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan al'amari ne da Allah ya riga ya gama hukuntawa aka riga aka zartar cewa kowa sai ya shiga wuta thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jifiya sannan sai mu tseratar da waɗanda suka yi imani da Allah mu bar sauran ainihin azzalimai kafirai kenan wal kafiruna humu adh-dhalimu mu bar kafirai a ciki gasu nan a warwatsi a wulakanci to wannan aya ita ce yaji sai ya ce falastu adri kaifali bisadri ba'da al-wurudi sai ya ce ban san bayan na shiga ko zan samu halin fita ba shine abin da ya tsorata shi sai fashi da kuka wannan aya abinda take nufi kamar da malaman tafsiri suka faɗa shi ne lafazin warada anan ya zo ne da ma'anar cewa tsallaka wuta din domin lafazin warada yana zuwa da ma'anoni daban-daban mafi kusa da wannan shine da Allah yake cewa walamma warada ma a madyana falamma warada ma a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna a cikin kissa annabi Musa ko yayin da annabi Musa ya zo gabar ruwan Madiyana to anan warada zuwa gaba zuwa wajen sai ya ga ummatan minan nasi yasquna wasu tawagan mutane suna shayar da babansu ruwa to anan kuma wa in minkum illa wariduha lafazin warada ai yana nufin babu wani a cikin ku sai ya tsallaka ta wuta me zai fassara mana wannan shine hadisai da suka zo da nuna cewa ranar kiyama za a zo a kafa wani abu mai suna sirari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga yanayin shi ko siriri kamar gashi mai kaifi kamar kan sakali kowa sai ya bi ta kai amma kowa gurgurdan falal da Allah ya bashi gurgurdan gamdakatar din da ya samu gurgurdan daraja ayyukan alherin shi da Allah ya karba ko aka san haka gurgurdan saurin shi ko rashin saurin shi wani zai wuce kamar kibiya wani kamar mashi wani kamar kiftawar ido wani kuma dararrafe wani kuma ana yakuto shi za a fada da shi cikin wuta yana wucewa da kyar wani kuma a yakushe shi a fada da shi musamman mutumin da ke cin amana ko wanda baya sada zumunta dai ya zo a cikin hadisi ingantattu a cikin Bukhari da Muslim a takaice na majalata mana ma'ana hadisin ne to ga wannan hadisin shike fassara ayar sahabin da ya ji ayar kawai sai hankalin shi ya tashi sai ya fashe da kuka a daidai wannan lokacin shine yake musu ishara akan cewa ba wai ainihin wato yana kuka ne saboda bakin ciki zai tafi yaki a kashe shi ya rasa rayuwar shi ya rasa matan shi da yayin shi da dukiyar shi da abokan shi ba yace a'a ba abin da yasa yake kuka ba kenan ina fata mun gane wannan shikenan sai yake cewa faqala almuslimuna sahibakumullahu wa dafa'a ankum wa raddakum salihina suka ce to Allah ya zama abokin tafiyar ku kuma Allah ya kare ku kuma Allah ya dawo muku da ku gida cikin lafiyar ku faqala ibn rawaha dama mawaki daga cikin manyan mawakan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka tsaya suka zage suna kare musulunci da waƙar su radiyallahu anhu wa ardahu yace sai fara musu waƙa yana cewa walakinni as'alur rahmana magfiratan wa darba wadarbatan zata faz'in taqzifu zubada aw ta'anatin bi yadi harrana mujhizatin bihirbatin tanfudhu al-ahsha'a wal-kabida hatta yuqalu idha marru ala jasadi ala jadafi arshadahu Allah min ghazin wa qad rashada yace walakinni as'alu ar-rahmana maghfiratan yace ni dai bana roƙon Allah in dawo gida abinda nake roƙon Allah shine gafara da zai muni in an kashe ni wa darbatan kuma ina roƙon shi ya sa a sare ni zata faz'in sara wanda zai firgita rayuwata ta fita faragin ko na'am sara wanda zai gama da rayuwa ta tafice daga cikin jikina kenan takzufu zubada wanda sara ne wanda zai ainihin wato zai iya yanka kumfati wato wanda duk inda aka sara sai an gani kenan an ka sa kibiya ko wani abu kai yanki kumfa ka cire za a ga tabo ba za a gani ba ko ba za a gani ba zai koma ya hadi ci to yana fata sara ne wanda ko kumfa aka yanka sai an gani saboda zafin saran auta'anatin ko kuma a soka mini biyadi a jikin hannuna harrana mujhizatan wani abun ainihin suka wanda yake an riga an gama shirya shi an kaifa shi an wasa bi hirbatin da wuka tumfidul ahsha'a wanda ta fito da kayan ciki ta yaga su wal kabida da kuma hanta hatta yuqalu har a dinga cewa idza maru ala jarasi idan aka wuce ta kan kufai din kabari na a ce arshadahu Allah Allah ya shirye da shi Allah ya bashi shiriya min ghazin a matsayin shi na wato mai kai farmaki a matsayin shi na soja wa qadra shada hakika ya samu shiriya ma'ana shi fatan shi kawai ya samu shahada ba fata yake dawo ba abinda kawai yake fata kenan yayi waƙoƙi sosai kamar da muka ambata a ainihin wato wannan wuri da kuma a wurin yakin zamu ji wasu anan gaba in misali da yake cewa aqsamtu ya nafsi latanzalanna aw latakrahinna in ajlaba an-nasu wa shaddu ar-rimma mali araki takrahina al-janna yace wallahi ina gaya miki yaki ya kai raina wallahi sai ka shiga cikin yakin nan an yi da kai yana kamar yana ainihin makan shi fada yace mali araki takrahina al-janna ya nake ganin rayuwata tana kamar tana kyama al-janna qattala ma qad kunti mutma'inna hal anti illa nutfatin fi shanna yace ai kin dade cikin kwanciyar hankali kin dade cikin jin dadi kin manta cewa da kawai asalin ki ya ke rai wani ainihin wato nutfa wani dugon mani ne wanda yake cikin wani dan mazibi hakika zama haka kike tsoron mutuwa haka ya dinga wannan waƙe-waƙe kala kala ga sai yake cewa ya nafsi illa taqtuli tamuti kun ma baki yaki an kashe ki ba to ba fa ki mutu hadha himamul maut kad wasalti yace wannan wurin da kike gani to wajen zaman mutuwa ne kuma ki riga kin zo wajen zaman babu komawa wa ma tamannaiti faqad uqiti abinda kike so na dama da aka za a baki ta zuwa jihadi yayi an baki kin zo wajen in taf'ali fi ilahuma huditi yace in zaki irin aikin da su binan suka yi ishara ga Ja'far da ainihin wato zai dan Harisa ko yake faqad huditi kin samu shirya haka yi dinga irin waɗannan waƙe-waƙen da yi suna da yawa malamai sun tara su na ba ta mun gane wannan sanan a cikin littafin tarihi saboda dama mawaki ne kuma ya samu kanshi a wurin da yake da fursa saniha ya samu kanshi a wajen wato da mood din shi na waka ya riga ya tattaru da aka yi ta yin wannan waƙoƙin kuma aka yi tarwaito su anan ne zan ce wasu sun yi amfani da wannan damar daga cikin malaman tarihi suka ce wai Abdullahi dan Rawaha ya ji tsoro ne wannan maganganun dukan su kare da yi saboda maganganun da yake a wakan suna nuna kaman yana kokarin wato yin kirari ne dan ya harza kanshi amma ba sa nuna tsoro musamman zaka zo ka ji shine ya bada ainihin wato ra'ayi na cewa a je a yakin kawai kar ai rauni sannan kuma hadisin da suke dogara da shi Nasir al-Albani ya raunta wannan riwayar da zo akan cewa sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake jawabi akan cewa an kashe wani ku nemi Allah ya mishi gafara ina shaida cewa shahidi ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a Madina Allah ya mishi kashafin halin da suke ciki yazo ya munbari ya yi jawabi yace sojojin mu da muka tura yanzu ina an kashe wani ya fada shahidi ina shaida cewa shahidi ne ku ce Allah ya ji kanshi sai kare cewa an kashe wani ina shaida cewa shahidi ne ku ce Allah ya ji kanshi to a riwayar munkara din sai aka ce wai Annabi ya ce an kashe Abdullahi dan Rawaha sai Annabi ya fashe da kuka yace ina shaida cewa ya mutu shahidi amma na ganshi a aljanna an bashi matsayi wanda yake kasa da na sauran bai kai darajar sa ba wai sai ƴan uwansa suka fashe da kuka wai suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru sai manzo Allah ya ce saboda a daidai sanda za a fara yakin ya so ya juya da baya ran shi ya so ya ainihin karaya shedan ya so ya rude shi da ƙarya iya daurewa ya shiga yakin to wannan riwaya mun karaci a Sheikh Nasiruddin Albani ya rawaita ta da shi da wasu malamai da haka babu rauni ko kwaye tare da shi babban komandan yaki ne jaran ne na soja a cikin rinduna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ji kansu da rama Allah ya sa ainihin wato sun huta ina fata muna fahimtar wannan to muna nan dai muna jin labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya raka wannan sojoji thumma kharaja alqaumu wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muwaddi'an lahum hatta balaga saniyatul wada'i suka fita ga baki ɗaya waɗannan sojoji annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya fita ya musu ban kwana a daidai ainihin wato saniyatul wada saniya din hanyoyi ne na tsakankanin duwatsu sukan ce mata haka ne saboda galibi mutumin da aka yi mai rakiya to a irin nan ne ake zama kamar mararraba ce ta yin rakiya ga bako wanda zai koma ko matafi to anan ya tsaya fa waqafa sai ya tsaya wa wadda'u ya musu ban kwana walamma balaga ruma makhrajul jayshil islami yayin da labari ya kai ga ainihin wato sojojin rumawa cewa ga sojojin musulunci nan sun fito sun nufato su kharaju ma'a hiraqala sai suka fito da komandan su mai suna hiraqal ma'ana labarin sojojin musuluncin ya riga sojojin zuwa saboda rumawan suna da jawasis suna da ƴan leƙen asiri suna da oyun waɗanda suke kai musu labaran wanda suke faruwa yana daga cikin aikin sojoji intelligence ko military intelligence department dole sojoji a dai da suke zuwan jami'an tsaro suna da wasu mutane da ke shiga cikin jama'a suna jiye musu mai aiki ciki suna gano musu labarai suna musu da kireke to irin wannan labaran ne sai aka je aka kai labarin cewa ai ga sojojin musulmai nan sun fito za su kawo muku farmaki da haka su ma sai suka shirya suka fito bi mi'ati alfi muqatil dauke da sojoji mutum 100,000 wandamma ilaihim min lakham wa juzam wa bilqin wa bahra wa bali 100,000 akharina sannan sai kuma khulafa din su wato waɗanda suka yi musu wato alƙawarin taimakon juna suka fito da nasu sojojin larabawa irin su lakham da juzam da bilqin da bahra da bila duk waɗannan kabilu ne larabawa suka fito da nasu sojojin tattarin sojojin su kuma mutum 100,000 falamma balaga hadha al-amra falamma balaga hadha al-amru ila al-muslimina aqamu ala ma'ani laylataini yatashawuruna to musulmai sun fito ba sa tsammani irin waɗannan sojoji masu yawa haka su sun fito su 300,000 sai suka ji labarin ga sojojin da sun haura 200,000 kuma koda za su bi ka'idar Qur'ani ne da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu ayyuhan nabiyyu harridil mu'mina al-qital ko in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 idan ku 20 ne za ku iya galaba akan 200 that is 1 to 10 kenan 1 to 20 amin in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 1 to 10 kenan ko eh 1 to 10 kenan mutum ɗaya zai iya muƙawama mutum 10 to wannan ayar ma Allah aya ta gaba yace wa in yakum minkum aglibu alfan yaglibu alfain min allazina kafaru bi annahum kanu menene biznillah yaglibu alfan min allazina kafaru ne in yakum minkum mi'atun sabiruna in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan min allazina kafaru bi annahum kanu qauman la yafqahun sai ce al'ana khaffafa anku lahu ankum wa alima anna fikum dha'fa yanzu Allah yayi muku rangwame ya san cewa kuna da rauni na dan adanci da aka in yakum minkum mi'atun yaglibu 200 yanzu ya zama an rage yawan kenan ko 1 to 2 kenan idan kuna da sojoji 100 za su iya cin nasara akan sojoji 200 to da kenan akalla ya zama su 300 in sun ji labarin kafare 600 to ba komai rashi din yayi ko to mai suka ji kafare 200 da wani da ka sai suka ainihin tsaya a wani waje mai suna ma'an dare biyu kwana biyu zan ci shawara ya za su duba ya al'amarin su wani mataki ya kamata su dauka domin dole sojoji sai akwai strategy akwai plan A akwai plan B akwai plan C dole akwai plans da za ta fara su cewa wannan khutba in bata yi ba sai ai wata in wannan bata yi ba sai ai wata in mun samu kan ma cikin hali kaza ya zami suka zo suka shawarwari su wa qalu wasu suka ce naktubu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa nukhbiruhu bi adadi aduwina mu rubuta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari game da halin yawan abokan gabanmu mu ce mishi ga sojojin da muka ji labarin waɗannan kabare sun fito da su yayin kamata mu fa inna fa imma an yamuddana bil rijal ko dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karo mana karin mazaje karin sojoji wa imma an ya'murana bi amrihi fanamdi ko kuma yace kai mu ci gaba da tafiya mu je cikenan sai mu ji anan wasu suka ce a juya kawai ba zai yiwu ba wasu suka ce a dai jira wasu su je su kai wa annabi labari a ji me zai ci to a lokacin ne Abdullahi dan Rawaha ya miki fa shajja Abdullahi ibn Rawahata radiyallahu anhu nasa wannan sahabi kuma mawaki kuma soja ya miƙe ya kwarzanta mutane ya ƙara musu ƙaimi ya musu huduba ya nuna musu jajircewa wa qala yace ya qaum ya ku jama'a innal lati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna ash-shahada wallahi abinda kuke jin tsoro kuke kyama din shine fa abinda kuka fito nema shahada ce kuka fito nema wa ma nuqatilu an-nasa bi'adadin wala quwwatin wala kahara kuma mu musulmai sam ba ma yakan wasu mutane dan mun fi su yawa ko dan mun fi su karfi ko dan mun fi su ainihin wato shiri wannan duk ba shine ma wannan mu ba to anan ne zaka ga wasu malaman tarihi wanda wasu ma musulmai ne fa har sai da suka ce wannan maganar da yayi to ba magana ce ta kwararren soja ba magana ce ta dan kishin addini kawai amma ya saba wa kaidar yaki kaga wannan raunin imani ne su kuma a cikin irin maganganunsu musamman musulman cikin su in turawa suka faɗi wannan ba komai dama su yan takife ne annabawan su ma ba su kyale ba shugabannin su ma ba su kyale ba amma har wasu marubuta musulmai a wannan zamanin da muke rayuwa in suka gano sai su ce wannan maganganun da yayi maganganu ne kawai na hamasa amma shi kuma yana duba nassoshi ne na Qur'ani da ka'idar tarihin yaƙe-yaƙen da suka saba zuwa tun daga kan Badar har zuwa mafi kusa da wannan shine wancan umratul qaba kullun shirin musulmai ba wai kawai yawa ba ko kuma ainihin makamai kawai ba ko kuma ainihin wato iya dabara yaki ba babu shakka wannan al-akhdhu bil asbab ne amma ba shine asalin makamin mu'minai ba makamin su shine imani da mu'minai suka taba takama da yawa sai da Allah ya gwada musu cewa yawa bai da amfani tare da imani laqad walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillahu Allah ya taimake ku a Badar kuna ƴan kadan Allah ya ce wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratukum ranan hunayn randa yawan ku ya burge ku saboda sun tafi da sojoji 10,000 sai suka ga cewa kai yau in dai yawa na bada nasara mu ma sai mun ci nasara ko ba dan Allah ba irin tunanin da mutane suka tafi kenan shi sai Allah ya ce musu wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratukum falam tugni ankum minallahi shay'a wadaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ranan hunay ranan da yawan ku ya burge ku sai Allah ya kyale ku da yawa sai kasa ta muku kunci kuka juya a guje basi aune ba inda masaukin sa ba yake asuba bata gama yi ba cikin galas arna suka fara harbin su ta ko ta ko ina suna farkawa kai sai gudu kowa kai kafa mai naci ban baki mutanen da suka saura gabaki dai basu su goma ba basu ba kirga su bi asabi iliyadi ba annabi sallallahu alaihi wasallama da Abbas da wasu mutane sune suka saura manzo Allah ya ce ku dawo ni ne manzo Allah Allah ya muni alƙawarin zai ba mu nasara amma ina kowa sai da gudu har sai na da sai da gudu a ranar duk jarintar shi sai daga baya ne thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina wa alzamahum kaimatat taqwa ko wa kanu ahqqa biha wa ahla sai daga baya ne Allah ya ba manzo Allah basira manzo Allah ya ɗebi ƙasa ya wata addu'a da ya watsa ta haka shikenan da dinga shiga cikin idanun kafiran suka daya suna ta share ƙasa idan su musulmai suka dawo suka dinga kakkashe su sai da Allah ya nuna musulmai cewa ba yawa bane kadai ba kuma shiri bane kadai ba kuma dabarar yaki ce kadai ba a wannan zamanin ai an ga haka ina Rasha da irin makamanta na ƙare dangi makamai na addamar shamil weapons of mass destruction wanda suka je suka girke a ƙasar Afghanistan za su yaki musulmai musulman da wasu wuka kai aka ce suna da sun da aka fara yakin wuka wuka wannan ta yanka akuya aka suka fito amma da suka jajirce da imani da biyayya ga ainihin manhajin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da suka yi ragaraga da rasha suka dinga kwace igwa igwa din suna mai musu da mai zinsu abin da ya kawo karewar rasha kenan gaba daya sauran kasashen da suke karkashin ta wanda take ta zalunta su gane ashe ma gaba daya ta gina bata shiga bane inda za a iya mataka duk suka fandare suka ce sun daina tarayyar Soviet din shine sanadiyar karewar rasha a ƙarshen karni da ya shuɗe kawai wasu ƴan ƙauye ne da ba a sakai sun kawo ba suka yi mata damage saboda me saboda suna da imani gashi hayya da ya kamata musulmai mu dinga tuna wannan kada yawa ya dinga rudan mu musulunci ba yawan yuyu yake ne ba in fact yawan yuyu ma nan musulmai alama ce daga cikin alamun tashin kiyama kuma mummunan abu ne ma domin duk wani abu da yake daga cikin zaka ji annabi ya ce karshen zamani za a yi kaza matukar bai ambaci wata falala game da abin ba ko to asali abin abin ki ne kenan karshen zamani za a yi karancin masu amana to abin ki ne haka karshen zamani malamai za su ta karewa ta hanyar mutuwa ana da jahilai malamai karshen zamani mutum zai kashe wani bai ma san dalilin da yasa ya kashe shi ba duk wannan abu banki ne amma sai ya ce karshen zamani za a yi wasu mutane masu tsayawa kan gaskiya ba sa tsoron wanda ya ki su to kaga yanzu su yaye bi su to wannan yaban da ya musu kwashi zai sa su yi wannan ya zama abin alheri amma ba haka ba duk abin karshen zamani karshe bala'i to haka yace za a zo musulmai za su yawa yawan banza kamar yawan ainihin wato tarkatarkar ruwa a dinga musu dauki daidai ko a dinga musu daukan dauki da yawa yagi in yaga kamar yadda ake ma abinci a gidan bikin ana jin yunwa da haka ba wai yawa ne yake ainihin wato abin alfahari da musulmai ba za ka ga wasu na alfahari da wasu sun fi kungiya kaza yawa ko sun fi tariƙa kaza yawa to ai yawa ba shi bane gaskiya ita ce abin da musulunci ke takamare ta gaskiya da hujja ina fata mun fahimci wannan don haka Abdullahi dan Rawaha ya ce musu mu musulmai ba yawa bane ma'aunin mu ba karfi ko shiri ba ma nuqatiluhum illa bi hadha dinil ladhi akramana Allah bi ba ma yakansu da komai sai da karfin wannan addinin da Allah ya girma mu da shi fantaliqu ku tashi mu tafi jihadi jama'a fa innama hiya aidal husnayn daya daga cikin abubuwa guda biyu ne masu daraja husna guda biyu imma zuhurun ko dai musulunci ya daukaka wa imma shahadatun ko kuma a kashe mu mai shahada fa qala an-nasu kad sadaka wallahi abdullahi ibn rawahata radiyallahu anhu musulmai gaba ɗaya suka ce wallahi abinda Abdullahi dan Rawaha ya faɗa gaskiya ne shikenan kowa sai hankalin shi ya kwanta aka natsu aka daidaita akan cewa za a tafi yakin wannan magana malai ce ka duba sira ta ibn Hisham a yayin juz'i na 3 shafi na 430 da kuma al-bidayatu wannan ya ta ibn Kathir a cikin juz'i na 4 shafi na 243 ina bata mun gane wannan fastaqarra ra'ayu ala ma qalahu Abdullahi ibn Rawahata radiyallahu anhu daga nan sai ra'ayi ya tabbata akan magana Abdullahi dan Rawaha Allah ya kara masa yadda ma'ana kowa ya yadda cewa za a tafi ne kawai yakin nan ko a mutu ko a yi rai ba wani maganan neman karin sojoji ko kuma ma mugun tunanin wai bari za a yi kwana kowa ya yadda kawai a tafi shikenan wa taharraka al-jaysh daga nan sojoji suka mika suka ci gaba da tafiya li mulaqatil adu dan su je su gamu da abokan gaba hatta laqiyatuhum jumu'u hiraqala suka je suka hada tattaruwan sojojin hiraqal din nan bi qaryatin yuqal laha masharif a wani kauye da ake kira da suna masharif thumma danal adu sannan abokan gaba suka ƙara kusantowa fan hazal muslimuna ila qaryati mu'ta su kuma musulmai suka karkace suka koma da baya zuwa wannan gari mai suna mu'ta fa askaru hunaka suka yi sansani a wannan waje wa ta'abba'u lil qitali suka yi shirin yaki abin da ya faru jama'a bayan da musulmai suka je wajen da suka zauna suka yi shawara komandojin suka yi shawara cewa to yanzu kun ga taruwan waɗannan sojoji su dubban ɗaruruwa aka aika da ƴan leƙen asiri mugamirun wanda suka yi adventure suka shiga suka je suka dan yawace a cikin jama'a suka leko asiran yaki suka leko wato shirye-shiryen wadancan da aka zo kai aka zauna sai aka shawarar to waɗannan zamu musu bazata ne bare suna ganin mu ɗan kadan ba suna ganin zamu tsoro zamu jira to kai babu shiri zamu afka musu haka musulmai suka musu bassan hawa bassan sauka ba kai suka ji ana sarar su ana suka su ana kashe su musulmai suka musu wannan barna ta ranar farko suka kashe su da yawa suka musu haka na rana na biyu suka kara kashe su da yawa saboda wauta irin ta kafure ba su tana su dauki wani mataki ba har sai a rana na uku to shine aka yi gaba da gaban da har aka kashe wasu musulmai a rana na uku ne sannan fa suka samu suka kashe wannan komandojin sai a rana na uku wata kila ko sun samu wani sabon komanda ne da zai ba su shawara cewa ba za ku tsaya aka tabbas ana kawo muku hari cikin rundunarku ba saboda shi yaki yadda yake inda aka kai maka hari inda kake to koyaye ne an cuce ka shine kaida shi inda an kai maka hari inda kake to koyaye ne kai aka cuta ina fata mun fahimci wannan to ko musamman suna ganin waɗannan ƴan sojoji 3000 suna ganin suna karanta yawan su ashe kuma 3000 ne za su musu barna to shine abin da ya faru to daga ƙarshe kuma kamar yadda zamu zo mu ji bayan da aka kashe komandojin aka nada Khalid ibn al-Walid to Khalid kuma dahiya ne wato wani komanda ne wanda yake ya iya makircin yaki kuma a lokacin watan shi uku kawai da musulunta dan shi sa aka ce ma da aka ce za a bashi ya ce ba zai yi ba aka ce ai ka fi kowa cancanta ka san mun san kwarewarka a yaki sai ya karba yana karba sai ya canza strategy na yaki daga sai ya bari cikin dare aka je aka ƙara kai musu wani samun farmaki aka ƙara musu barna mai yawa ce to abinda za mu yi kafin gari ya waye gaba ɗaya canza salon sojojin na gaba sai koma baya na baya suka dawo gaba na dama sai koma hagu na hagu sai koma dama yasa wasu mahaya doki suka dinga sukuwa cikin dare ƙura ta tashi gaba ɗaya ta cika wajen wannan ƙura da ta tashi sai ya zama kafiran sun tsorata suna ganin kaman sojojin musulmai wasu sun zo ne sabon sojoji ƙarin sojoji ne suka zo saboda sa ta jin ƙara da hayaniya tsawon dare sai suka wuce suka fara guduwa cikin gari sai kuma musulmai su kuma kawai suka kwana suka tafi abinsu domin yadda suke yan kana ɗin da sun yi kwana an ga kwana su to za a je a tare su ne a yi ta kashe su saboda sun nunninka su a yawa da haka waɗancan suna gudu su kuma kawai suka kama hanya suka tafi abinsu sannan kuma a hanya duk da ƙasashen kafiran za su ratsa in aka jiga waɗancan sojin sun gudu to kowa ma da kika hanya guduwa zai yi babu wanda yake bari ya fito ya tare su da aka suka dawo har Madina salin alin aka tare su ana ta musu murna cewa waɗannan ƴan sojoji da basu kai sun kawo ba suka kai har wancan garin suka yi wannan irin dauki ba daɗi kuma suka dawo labari ya baza ko ina sai gaba ɗaya tunanin mutane canza game da musulmai gaba ɗaya aka ɗauka kai lalle musulmai ɗin nan akwai wani kuwa wanda ba a gani akwai wata kuwa ilahiya take taimakonsu ba shiri kawai ba labari sai ya baza ko ina a duniya musamman saboda a lokacin su waɗannan su Byzantine su ne Rumawa ko su ne super power a lokacin sun fi kowa komai ƙarfin mulki da siyasa da tattali da ƙarfin soja yadda kaga America yanzu ga ce yanzu wani ya je ya kai hari America ya fata-fata da su kuma ya yi kwana dole sai an ji labarin shi a ko'ina a duniya kai yanzu zagi man ka zagi shugaban America sai an ji labarin ka a ko'ina saboda shi ne mutumin da ke occupying the most powerful seat a duniya ko kujerar tafi kowace ƙarfi ka duba irin yadda America take da hudda ta musamman da ake ce ma foreign policy a siyasa al-kharijiyya wai tana da dokoki da suka shafi kasashen duniya ta ce abinda wani ya yi bai kyauta ba wani kaso ka daga mulki dole sai an ba wani mulki wallahi abinda ake a ƙasa kaza ba daidai bane su ne police din duniya duk abinda ake na duniya shugaban wata ƙasa Najeriya ko Niger ko Kamaru yayi sai sa baki ya ce misali abinda ake a Ukraine ba a kyauta ba abinda ake a kaza yayi daidai sai dai su ba su kada suke sa baki saboda su wai ƴan sandan duniya ne to a haka yanzu sai wani kawai wanda ana ganin bai kai ya kawo ba sai kai musu hari idan da suka ce an kai musu hari a 9/11 ba sai dai zama shine hadisin duniya ba shekarun baya wajen shekara 13 kenan yanzu ko to irin haka ne ya faru fa a lokacin wasu ƴan sojoji da basu kai sun kawo ba a yawa kuma waɗanda ake raina su sun kai wata babbar runduna ta wata ƙasa da ake ganin ta kai ta kawo farmaki kuma sun je sun yi musu ta'adi mai yawa su kuma sun dawo wani abin mamaki shine sojojin musulmai da aka kashe gaba ɗaya guda 13 ne mun yi wajen ba za mu ambaci sunayen su guda 13 rak a cikin su 300 da dan dori bai kai 20% ba ko sojin da aka shimu su kuma sun kashe wajen 3000 aka ce ina fata mun fahimci wannan to shi sa za ga wasu masadir din sai ci ta ganin kamar ma abun ma ba gaskiya bane musamman masadir na turawa suna kareta wannan abun cewa ya zai haka yiwu saboda su ba su imani da Allah cewa shike ba da nasara ba shi ne ana yake cewa wa fi mu'ta iltaqal jayshan a wannan gana gari na mu'ta waɗannan rundunar sojoji guda biyu suka haɗu da juna ala fur salasatu ala fi rajulin mutane 3000 yuwajihuna hajamati jayshin mulatimin suna fuskantar wato farmaki daga wani wata runduna wata take mai bugun junanta yablugu adaduhu mi'ati alf muqatil adadin su ya kai yawan mayaki mutum 200,000 mare yace ma'arikatun ajiba yaki ne bai ban mamaki waliqa'un ghairu mutakafi kuma gamuwa ce wanda babu babu ainihin wato takafu babu daidai wa daidai a cikin shi kama ce ne wani katan dan wrestling yazo zai yi fada da wani yaro dan yayi kuma kowa ya ci rigar shi kaga babu takafu babu me sunan me takafu ne da Hausa babu kinigo babu daidaita tsakankanin su dan haka dole a tsaya ana kallon abun mamaki kuma sai a ga dan yaron nan ya buge wannan katan misali kaga mamaki sai ya kawo ko shikenan fastushira qa'idul muslimina zaid ibn haritha abu na farko da ya faru bayan wannan yaki da aka yi na kwana biyu rana ta uku sai komandan musulmai sai ya shahada shine zaid dan haritha fa akhadha ar-rayat ja'far sai ja'far dan abi talib ya dauki tuta faqtahama an farasin lahu shaqra sai ya ainihin sauka daga kan wani doki nashi wanda yake fari fati fari haka wanda yake fari sosai thumma aqraha sannan sai ya kashe wannan dokin ya sa wuka kawai ya kashe dokin dan ma wato kada ya hau dokin ya gudu wasu kuma suka ce dan kar ma kafare su ci amfanin dokin in dokin ya gudu wani ya kama shi ya maida shi nashi ko ya yanka ya ci kawai sai ya sa wuka ya kashe dokin ya shiga cikin sa da kafar shi yana rike da tuta thumma qatala hatta qut'at yaminu ya dinga ainihin sara yana suka ana sarar shi yana saran su suna sarar shi har sai da aka yanke hannun daman shi wanda yake rike da tuta din ya tabe tutar da hannun hagu fa akhadha ar-rayata bi shimali ya kama tutar nan da hannun hagun shi walam yazal biha ya ci gaba da ainihin wato sara ana sarar shi yana sara yana rada kafurai hatta quti'at shimaluhu har aka sare ainihin wato hannun hagu din fahtadana ar-rayata sai ya rungume tutar da dungulmayan hannun hatta kutila shahida har sai da aka kashe shi shahidi yana runguma da ita radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya kara mishi yarda Allah ya wa asabahu Allah bi janahaini sai Allah ya bashi sakamako da fukafukai guda biyu fil jannati yatiru bihima haisu yasha a aljanna yana ya zama kaman mala'ika yadda Allah ya ce uli ajnihatin masana wa thulasa wa riba malaiku mazowa fukafukai bibiyu uku hurhudu wannan shi yafi haka jibril na shi yafi guda 600 kamar yadda hadisi ya nuna ko to haka shi ma sai Allah ya mishi jaza an wifaka Allah ya sa malaiku suka bashi aran fukafukai sai shi ma ya dauka fukafukai da su yake tashi a cikin aljanna shi sai yake ce mishi ja'far at-tayyar Ja'far wanda ya zama mai tashi kenan ko wannan fa jama'a ahlul baiti ne matsayin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama iri daya ne daidai wa daidai da matsayin Ali ibn Abi Talib a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama shine kowa cousin din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma ka taba jin yan Shi'a sun yabe shi ko sun ambace shi dan gane abun ƙarya ne kenan ahlul baiti ne kuma ka ji yadda ya mutu shahidi ne yadda Ali yake shahidi shi ma kai yake shahidi shi da aka kashe shi ma manzo Allah yace an kashe Ja'far dan Abu Talib ina shaida cewa shahidi ne haka annabi yace ka karanta hadisin na a cikin sunan Abi Dawud yana nan nan kusa ma Mal Albani yayi takhrijin shi a cikin littafin Ahkamul Janaiz da dukkan riwayoyi yace ina shaida cewa shi shahidi ne ku ce Allah ya ji kanshi nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tafi gidan shi yaje yi wa mutanen gidan ta'aziyya ya dauko yaran ya taho da su yaga mata suna kuka ya bar su suka yi kuka har na kwana uku sannan yace daga yau ka ƙara ma dan uwana kuka sannan yasa aka dafa abinci aka kai musu yace al'amari ya zo wanda ya shagaltar da su wannan shine sahabi kenan babban shahidi ɗaya daga cikin manyan shahidai ainihin wato Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhu arda a lokacin da aka kashe shi matashi ne dan shekara 33 jama'a ba wai tsoho bane matashi ne galibin ire-iren shekarun mu dannan ko early 30s ko late 20s da kan mutane su dauka wai sai ka girma ko ka tsufa ko kai shekaru sannan zaka fara aikin addini in baka fara kana matashi ba ko ka girma ba za ka yi ba din daga tsohon dan karta dama can saurayi ne dan karta kaga wani tsohon alarama dama tsohon gardi ne saurayin gardi ne ko kolo ko mai koyan hadda bai yiwa kawai a ce dare guda ka tsufa da kai mutum kirkile ka zama mutum banza ko kuma dare guda ka tsufa da kai mutum banza ne kawai ka zama mutum kirki da wuya haka a ce da can kai dan karta ne dan maro an goku kowa ya san ka sai da shekara 65 kawai sai aka zama ustazu ka zama lima yana yiwa ga da wuya ko kuma a ce kai ustazi ne cikakken alarin ma kullun tilawa baka da aiki imman da na alheri azumi sallar dare biyayyar iyaye abubuwa na alheri kawai kuma shikenan ka shekara 65 kuma kawai sai ka zama dan wiwi dukka aje wannan qur'anin da wuya da ka sai mutun ya fara da kuruciyarsa ko shine zai zama cewa idan ya girma ko ya kai san da ya kasa to Allah madaukakin sarki ya ce a ci gaba da rubuta mishi ladan in kuma ya mutu yana saurayi ya samu falala cewa shabun nasha'a fi ibadatillah yana daga cikin sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu Allah ya sa mu cika da imani da aka Ja'far dan Abu Talib saurayi ne dan shekara 33 a lokacin kamar da malaman tarihi suka nuna shikenan a kashe shi kisa na ainihin daraja kisa na daukaka radiyallahu anhu ardahu shine aka sai ce wannan magana a duba sirat ibn hisham a cikin ainihin juz'i na 3 shafi na 133 zuwa 135 walidhalika yusamma summiya bi ja'farin zil janahaini da haka ake ce mishi Ja'far mai fukafukai guda biyu kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari a cikin mujalladi na 7 na fatul bari shafi na 75 a lamba hadisi na 3000 da ainihin 79 na fata mun gane wannan sai mala yace wani abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da umar dan khattab baban shi qala abdullahi dan umar yace amara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura shugabanci a ghazwati mu'ta ya daura zaid ibn haritha ya daura zaid ibn dan haritha fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace in qutila zaidun fa ja'farun idan an kashe zaidu to Ja'far dan Abu Talib shine ainihin komanda haka ko ya faru da aka kashe zaidu dan sabit zaid dan haritha Ja'far dan Abu Talib ya anshi aikin komandanci yana waka yana cewa ya habbazal jannatu waqtirabuha tayyibatun wa baridun sharabuha warrumu rumun qaddana azabuha kafiratun ba'idatun ansabuha alayya illa qaituha dirabuha haka idan gona waka yana cewa ya habbazal jannatu waqtirabuha madalla da aljanna da kuma kusancin da tazo gare mu waɗannan sojoji na annabi sallallahu alaihi wasallam tayyibatun wa baridun sharabuha wannan aljanna mai dadi ko mai ruwa mai dadi yace wa rumu rumun waɗannan kafirar rumawa sune nufin mu qaddana azabuha kuma wallahi bala'in da zasu shiga ya kusa kafiratu to mun kafirai ne ba'idatun ansabuha dangin sa na kafirci yayi nisa sun dade suna kafirci alayya illa qaituha da rabuha yace duk wanda na gamu da su a ciki sai dai sara kawai ne da su haka ya dauki takobi yana wannan kirarin har aka kashe shi to da aka kashe shi sai kuma annabi ya ce wa in qutila ja'farun fa abdullahi ibn rawaha in an kashe ja'far to sai kuma abdullahi dan rawaha qala abdullahi abdullahi dan umar ya ce kuntu fihim fi tilkal ghazwa ni abdullahi ina daga cikin sojojin wannan yakin faltamasna ja'far sai muka je muna ta neman ja'far a cikin gawawwakin mu na ainihin wanda aka kashe mana fa wajadnahu fil qatla sai muka same shi cikin gawawwaki wajadna fi jasadihi bid'an wa 90 min ta'anatin wa rumya, muka samu tsakanin sara da suka fiye da guda 90 a jikin jikin shi, jikin mutum daya jama'a, amma sara da suka sama da 90, kai da ba taba ko zungurin ka ba a musulunci, kai ne biyar din ka kenan, kaga bai da zaka kama wadancan ko wannan mutane da sun riga sun yi nisa, shi za Allah ya musu kirari, kirari na karke yace ya ba su aljanna, da Allah yake cewa innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadu, wadannan da muka riga muka ba su aljanna to ulaika anha ay anin nari mubadu la yasmauna hasisaha, ko warinta ba za su ji ba, wa hum fi mashahad anfusuhum khalidun, su masu tabbata ne a cikin abin da ransu ke so na ni'ima da dadi da zamantakewa a aljanna, kadiji tun anan duniya manzo Allah ya ce ga su can ya gansa aljanna sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhu, to da ka sun riga sun dar masa'a, duk wani shedani zai faɗo ta magana shine kawai cuce kanshi, dan imanin shi da ya kamata ya danyi wato tanadin shi ya samu ya tsira shine yake ta watsar da shi, ba zai waye gari ba sai ya zama bashi da ko misqal zati min al-iman, Allah ya shirin da mu a takeice, aka kashe ainihin duka waɗannan komandoji, aka kashe Ja'far Abdullahi da Umar yake cewa muka samu sara da suka a jikin jikin shi sama da guda 90, ba fa guda 9 ba da ma 90, wannan magana ta cikin Sahih Bukhari a cikin Fathul Bari mujalladi na 7 shafi na 510 a lamba hadisi na 1261, ina fata mun gane wannan, wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma idha hayya ibn Ja'far qala, Abdullahi dan Umar ya kasance idan zai gaishe da dan gidan Ja'far kamar Muhammad ke dan gidan Ja'far, qala sai ya ce mishi assalamu alayka yabna zil janahaini, amince tabbata a gare ka ya kai dan gidan ma'abocin fukafukan nan guda biyu, mana yana tuna mishi darajar mahaifin shi, wannan ya daga cikin abin da ya tabbata a musulunci, recognition, a dinga ainihin recognition din mutanen da suka sun yi alheri a cikin musulunci, a dinga ambaton su ana tunawa da su, musulunci bai yarda da al'adar a ci shuru ba a ci amanta, da aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai rasu sai da ya wasiya ta musamman game da Abubakar Siddiq, yasa aka fito da shi yake cewa na ci moriyar dukiya Abubakar fiye da kowa a cikin kuna, na ci moriyar abokantaka Abubakar fiye da kowa a cikin kuna, ya taimake ni sanda kowa ya ƙi ni, ya bani sanda kowa ya hana ni, da zai yi in tafi lahira da wata kauna mai hana ganin laifin mutum, da sai dai in tafi da kauna ta Abubakar radiyallahu an Abi Bakar Siddiq wa sallallahu alaihi wa sallama ala rasuli, kaga wannan kokarin ainihin wato bada abin nan ne recognition ga wannan sahabi akan aikin da ya fi da shekara 20 da aka wuto baya, to musulunci ya san wannan jama'a, shi yasa kullum muke kokarin ambaton babban malaminmu al-Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani, muna mishi addu'a ta alheri da fatan Allah ya karbi shahadar shi, Allah ya sa ya huta, Allah ya dauki darajar shi a cikin siddiqai da shahidai da waliyan Allah na kare, ya Allah ka karrama shi karramawa irin wanda kake wa bayinka da kake kauna, Allah ka mai mishi bayin shi, Allah ka daukaka zuriyarsa, ka daukaka ambaton shi da da'awarsa, Allah ka sa kabarin shi ya zama ainihin wato wani ainihin wato dausaye daga cikin dausayen aljanna, Allah ka kai haske cikin kabarinsa da shi da dan shi Abdullahi da kuma matar shi Umma Abdul Barri, wannan wajibi ne akan mu ci gaba da wannan ambato na alheri, Allah ya sa mu dace. A takeice mala yace waqad wa ba'da tashhad Ja'far akhadha rayata Abdullah ibn Rawaha, bayan Ja'far yayi shahada sai Abdullahi dan Rawaha ya ainihin wato riki wannan tuta ta ainihin commander kenan ko, fa qatala hatta qutila, ya ci gaba da yaki ya kashe shi radiyallahu anhu wa arda, Allah ya jika Abdullahi dan Rawaha Allah ya dade shi, thumma taqaddama Thabit ibn Arqam radiyallahu anhu, sannan sai Thabit dan Arqam Allah ya kara masa yadda sai ya ainihin yi gaba, fa akhadha ar-rayata, ya maza ya kama tuta wa qala, yace ya ma'ashara al-muslimina istalihu ala rajulin minkum, ya ku tawagan musulmai ku tsaya ku yi ittifaki akan wani mutum daga cikin ku ya zama komanda qalu anta sai aka ce kai ka cancanta qala ma ana bi fa'ili yace ba zan yi ba fastalahu ala khalid ibn al-walid radiyallahu anhu sai aka daidaita shawara ta daidaito akan khalid dan wali Allah ya kara masa yadda to anan nake so na tsaya ne wanta aliki cewa daidai nan ne abin da ya faru da abin ya faru a haka daidai nan wato an kashe komanda na ƙarshe da annabi ya nada sallallahu alaihi wasallama to an samu wata lahaza da musulmai suka rude ne a daidai lokacin saboda babu komanda ba san me za su yi ba to a daidai nan wajen ne sai aka samu wasu masu rauni suka yi kokarin guduwa amma akwai hadisi da'ifi da yazo hadisi da'ifi da Imam Ahmad ya ruwaito zaka ga Malam Albani da Imam Al-Munziri da kuma Shu'aib Al-Arnaut mai tahqiqin littafin Musnad Imam Ahmad duka su rawaita hadisin saboda a isnadin shi akunti mai suna Yazid ibn Abi Ziyad Al-Hashimi wannan mutumi da'ifi ne malai ba san sa riwayar sa sannan baya ga haka hadisi ya da nakara yanzu mun karanta riwayar da zamu ga nakara dake tsakanin su mai hadisi yake cewa wai Abdullahi dan Umar ya bada labari ya ce shi ya daga cikin wanda suka gudu suka yi maza suka dawo Madina da suka dawo sai suka buya ko ya tafi dakin matar shi buya to daga baya sai suka shawara kai ya kamata fa mu je gun Annabi sallallahu alaihi wasallam mu fadi uzurin mu mu je yi mana addu'a Allah ya yafe mana sai suka tattaro kansu wai sai suka zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mu ne nahanul faruna mu ne wanda muka gudu da gun yaki sai Annabi ya ce a'a bal antumul karuna insha Allah wai ku ne dai masu kai sabon farmakiyin Allah yasu wai Annabi ya yafe musu to wannan hadisi bai inganta ba kuma ya da nakara shine cewa ga Abdullahi dan Umar da kanshi yana ba mu labarin da shi aka nemi gawo wanda ya gudu a same shi wajen neman gawa bayan kurata lafa ina fata mun fahimci wannan to mutum na biyu da aka samu labarin cewa ya gudu shine wani sahabi mai suna ainihin Salamah ibn Hisham shi wannan riwayar ta zo a cikin littafin abin nan dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi da musaddaq na Imam al-Hakim da littafin ma'rifatu sahaba na al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani isnadin hakim Imam al-Dhahabi yace ala shartin muslim ina ba zan fahimci wannan cewa wannan sahabi ya gudu to da ya gudu saboda bala'in nan da aka shiga da ya gudu kawai sai kamo hanyar gida yana zuwa da ya fito sallah asuba ne ko azhar wallahu a'lam shikenan sai mutane suka fara kyare shi cewa dan Allah gafara can rago kawai wanda ya gudu duk inda aka gan shi a ta mishi ihu sai kuma ya kuya daki matan shi to wata rana sai Ummu Salama ta ga matan ta ce wai ina Salamatu ne ko me da lafiya ne ce wallahi baya fita sallah ne duk inda ya bu a garin nan kyare shi ake yi sai Ummu Salama ta ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga halin da yake ciki sai Annabi ya ce a ce ya fito ya sallah kare da mu idina abin nan wato bai shiga cikin laifin da ainihin aka ce idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwallahumul adbara bai shiga cikin wannan laifin ba cewa kun gaba da abokan gaba a wajen yaki kar a juya domin juyawa tashi yana da justification shine a dai lokacin babu komanda an rude da ya shiga cikin tashi hankali kuma sai kai bari ya dawo gida ina ba da mun fahimci wannan ba gudu ne na gudunma ainihin wato yakin ba to wannan isnadin ta ya inganta da haka malamai suka yi kokarin su kawo mafita game da haka kamar yadda muka ji dinnan cewa ga abin da ya faru da amma dan isnadin tsakani da Allah zabi ya kanshi yace isnadi ne ala shartu muslim kuma babu wani alama kura akan isnadin sunan sahabin Salamatu ibn Hisham mutum garin Madina wallahu ala amma Abdullahi dan Umar to ga da shi da sauran wanda aka ce wai suna cikin wanda suka gudu bai tabbata ba saboda isnadin bai inganta ba sannan kuma matanin munkari ne saboda ya saba wannan sahihiyar riwaya ta Bukhari wallahu ta'ala a'lam ina fata mun gane wannan shikenan falamma akhadha ar-rayata Khalid qatala qitalan marira yayin da Khalid dan Walid ya ainihin dauki takobi yayi yaki mai tsanani Khalid jama'a wa ma adraka man Khalid wani komanda ne wanda manzon Allah da kanshi a wannan bigira yace thumma akhadha rayata sayfun min suyufillah takobi daga cikin takubban Allah sai yake ce mashi sayful lahi ha kasan za ga idan mutun sunan shi Khalidu sai ga za ce mashi sayful lahi ko da bai iya ko da harba ba su saba ko ai kuma ta haka sa mutun Khalidu a kokari a ga zama jarimi ne saboda sunan wani jarimi Khalid yayi wa mulunci barna san da yake kafiri musamman a yakin Uhud shine ya shirya mu'amara wato makircin da aka wa musulmai aka musu kofar rago a yakin Uhud akai ta kashe su kasa yakin Uhud an kashe musulmai sun fi 70 an kashe su an ruda su sun tarwatsi har aka fara rumo din cewa an kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam to Khalid shine shugaban wannan khutba sannan kuma duk inda aka je yaki da musulmai yana nan lokacin na kafiri shike zama musu matsala to da ya musulunta wannan shine yakin shi na farko da yayi a matsayin commander kuma daga nan Annabi ya sa mai wannan laƙabi kuma ya mai addu'a cewa Allah ya taimake shi da haka Allah ya taimake shi suka ci nasara suka dawo gida lami lafiya kamar yadda muka ci daga nan Khalid ya zama shine commander in chief ko kuma a ce babban general mustashar field marshal na dukan yaƙokin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yaƙokin zamanin sayyidina Abubakar har zuwa zamanin sayyidina Umar dukiyar shi ma gaba daya gaba dayanta yayi wakafin ta ne yace duk abin da ya samu na dukiya zai ci abinci ne ya ciyar da iyalan shi ya sai makamai shikenan abin da zai da shi dan haka ma babu zakka a dukiyar sa ga hadisin nan an karanta a Sahih Bukhari ko hadisin da wannan yaje an san zakka ya dace duk masu kudin gari sun ki ba da zakka Khalid ya hana wana ma ya hana wana ma ya hana ina fata mun gane wannan to da Khalid wannan aikin ya dinga yi har zuwa zamanin sayyidina Umar mutane ma sun riga sun sakankance indai aka ce Khalid ne commander sai a mun ci nasara har suna ganin kamar nasara tana da alaka da shi ne kawai ba alaka take da kaddara ba indai shi ne commander kawai ana jira ne kawai a ci nasara saboda ya iya makircin yaki ya iya sanin ina ne mawatin da'af wato ina ne raunin abokan gaba dan daman shi yaki kamar yadda yazo alharbu mene aka ce khud'a yaki dan zamba ne ko daga abokan gaba kullun suna neman ina ne wato mawatin da'af ina ne point of weakness na abokan gaba su to ya san point of weakness ya san kuma san da ya kamata a kai farmaki san da ya kamata a janye jiki san da ya kamata a shiga gaba daya san da ya kamata a shiga daidaiwa duk ya san kuma duk ya gama wannan yakin yazo ya kwanta zai mutu mutuwa ta al'ada ba hatsari ba ba yaki ba ba komai ba shine ya fashe da kuka yace uwar rago ta yi asara ta sha wahalar nakuda da daukan ciki da renan banza yace yanzu ni Khalid ne zan yi mutuwa irin na tsohuwa yace duk inda aka taba yatsa biyu aka a jikin jikin shi sai yatsan sun taba tabo na sara ko suka ko cizo ko yakushi saboda yaki yakin da yi amma da haka bai mutu a yaki ba mutuwa yayi a gida shine yake cewa yanzu gashi duk an gama wannan abu nazo zan mutu irin yadda tsofi suke mutuwa tana makaikatar sanyi daga gane ajali daban ko sannan kuma ba bala'in yaki da kuncin rayuwa daban to Khalid kenan fa da haka yana daukan wannan tuta shikenan fa qatala qitalan mariran yayi yaki yaki mai tsanani fa an qais ibn abi hazim qala sami'tu Khalid ibn al-Walid yaqulu qais dan abi hazim yace naji Khalid na bada labari yana cewa laqad qata'at fi yadayya yawm mu'tata sab'atu asyafin ranan mu'ta sai da na tis'atu asyafin thank you ranan yakin mu'ta sai da na kariya takobi guda tara suka kariye a hannuna yayi sara yayi suka hatta dakushe hatta kari ya dauko wata ya zaro ta ya cigaba da fada ya cigaba da shiga hatta kariye ita ma sai da yaka guda tara takobi tara jama'a amma baki fi yadayya illa fi yadi illa sahifatan yamaniyat yace ba wanda ta saura a hannuna sai wata farin takobi yar kasar Yaman dama larabawa suna kuruta takobi kira kasar Yaman kamar anan ne a ce riga dinkin zariya ko din da kaje da ita ana kuruta ta za a ce eh ta dinku ko da babban zagi bane yi ta da mujarrad an yi ta daga zariya to haka takobi ya kasance inda aka ce dan kasar Yaman ne to mutanen Yaman sun kware sun shahara wajen kirawa da sanin sirrin yadda ake yin takobi kaji sai da yayi yaki da takobi 10 kenan ko tara duka ya kariya su ya yayi exhausting din su wannan alama akan me alama akan an yi qitalan mariran yaki mai daci mai tsanani wannan magana ta cikin Sahih Bukhari a cikin mujalladi na 7 na Fathul Bari shafi na 500 da ainihin 15 a lamba hadisi na 1265 ina fata mun gane wannan sai mallam yace walamma bata Khalid radiyallahu anhu asbaha wa qad ja'ala maqdamatal jayshi saqatahu wa saqatahu maqdamatahu da aka wayi gari sai aka ga Khalid dan Walid ya canza gabaki daya formation na sojojin na gaba sun koma baya na baya sun koma gaba wa maimanatahu maisaratahu na dama sun koma hagu wa maisaratahu maimanatahu na hagu sun koma dama daga sai wadannan kafirai fa ankaral a'da'u ma kanu ya'rifuna sai kafirai suka zama basu gane abin da suka gani ba basu gane ba sojojin nan sababbi ne aka kawo ko ko wanda muka sani jiya ne kari ya zo musu ne cikin dare suka ga mirayatin suka ga karun tutoci wa hay'atil muslimina da tsarin da musulmai suka yi wa qalu suka ce qad ja'ahum madad wallahi karun sojoji ya zo to 300 ma 1000 ma sun tashi hankalinsu ba san kuma za a karu ba ya za su yi kenan ko furu'ibu sai suka tsorata shikenan sai suka gudu daga sai suka gudu suka shiga kauyukansu da gidajen suka kulle katanga suka kulle ganuwa shikenan Allah ya warsar da musulmi daga bala'insu dama kuma karo manta yakin an kawo ne dan daukar fansa dan annan musu abin da suka yi na kashe wancan dan sakon basu da kan go ba za su je min duni an yadda fa'u sama nan ba tare sun biya farashin abin da suka yi ba to kuma shikenan an dandana musu azaba dama ba an zo ne da niyyar sai an ci garin da yaki ba an zo ne an nuna musu cewa abin da suka yi ba a haka kuma dole an nemi fansa kuma an dauka shikenan yaki yayi nasara nasara ainihin wato na strategy cewa yanzu an tsorata su nasara kuma na ainihin wato abin nan na victims da aka musu na bahaya na asarar da aka musu ta sojojinsu da karama sa idan mutane ta fadi da kuma cewa yanzu an zo haggarin su an fisarawa da aka yaki yayi riba ta ko ina ina fata mun fahimci wannan sai mallam yace wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama na'a zaidan wa ja'faran wa ibn rawahata lin-nasi cewa manzon Allah ya ba da labarin rasulun Zaid dan Haritha da ainihin Ja'far dan Abi Talib da Ibn Rawaha wannan sune ukun ko rago goman sune akwai ainihin Mas'ud Ibn al-Aswad akwai sahabi Wahab Ibn Sa'd akwai Abbad Ibn Qais akwai Amr dan Sa'ad akwai Sumamah Ibn Asal wannan jarumin nan Sumamah dan Asal al-Mudlaj wani tsohon dan tauri ne wanda yake dan bala'i ne shi ma jama'a an ce ya kashe kafirai a wajen babu iyaka to yana daga cikin da kashe a wajen Allah ya ji kansu gaba daya akwai kuma Al-Harith ibn Nu'man akwai kuma Suraqah ibn Amr akwai Abu Kulayb ibn Amr akwai Jabir ibn Amr akwai Amir ibn Sa'ad waɗannan guda 13 sune sabon da suka yi shahada gaba daya a yakin Mu'tah a cikin sama 300 da suka je wajen su kuma na kafirai fa ba san ma iyaka ba saboda akalla dai an kai musu farmaki guda hudu wanda duka wannan farmakin an musu mugo barna a ciki sannan kuma ran da suka kashe waɗannan din ranan ma ai an yi yaki ne diba guga ɗebi in diba aka yi ranan ba ina ba da mun fahimci wannan shine sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin rasuwan waɗannan sahabbai waɗannan komandoji ga mutane qabla an ya'tiyahum khabaruhum kafin labari ya zo musu ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Madina Allah cikin hikimar sa da irin daukakar da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai mishi wahayi cewa ga abin da ke faruwa da sojojinka dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masallaci ya tara sahabbai ya hawo mimbari ya musu wannan jawabi fa qala sai ce akhadha ar-rayata zaidun fa usiba Zaid ya rike tuta ya ci gaba da jihadi har aka kashe shi thumma akhadha Ja'far fa usiba sannan Ja'far ma ya dauka har aka kashe shi thumma akhadha Ibn Rawaha fa usiba sannan Ibn Rawaha ya dauki takobi shi ma ya dauki tuta shi ma aka kashe shi wa ainahu tazrafani manzo Allah yayi duk wannan labaran idan shi na zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallama hatta akhadha rayata sayfun min suyufillahi har wani takobi daga cikin takubban Allah ya dauki wannan ainihin wato tuta hatta fataha Allahu alaihim har Allah ya ba su nasara kaga da shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan yakin an yi nasara sabanin maganganun wasu malaman tarihi suke cewa wai musulmai sun yi abin da yake cewa abin nan ne insihab strategy haka suka kira shi da suna wato strategic withdrawal shine sun janye jiki a hankali irin yanda America ta yi yakin Iraq ko kaga bata ci nasara ba amma ta janye jiki da irin Afghanistan kuma abin da suke so su yi bai tabbata ba amma sun kashe an kashe su sun diba an dibe su sai ga al'amarin yayi tsanani sai suka fara withdrawing sojojin su to wai malaman tarihi musamman a wannan zamanin abin da suke fara kenan saboda jama'a tarihin musulunci da kake ganin shi har yanzu bai gushe ba ana dirasar shi ta kowane fanni ko musamman a jami'o'in kasashen turawa dinnan da cibiyoyin binciken su waɗanda suke santoci ne na Asian Studies ko Center for the Study of African and Oriental Studies irin na University of London da irin leading ta kasar ainihin wato abin nan kasar Netherlands da irin University of abin nan Sorbonne ta kasar Faransa da irin jami'o'in kasashen America a yanzu suna nan sun cika jami'o'in su da batattu daga cikin Larabawa waɗanda suka riga suka fesa musu guba ta irin waɗannan kafiran orientalist da kuma ragowa waɗannan farfesoshi kafirai wanda suke da mugun hikidu ga musulunci babu abin da suke in banda irin wannan rubuce-rubucen suna nan birtik duk wanda ya saba hulɗa da internet ya sani dangane irin wannan abubuwa rubuce-rubuce tun daga kan littafai da tarurruka na ƙarawa juna sani da articles waɗanda ake bugawa a journals da programs waɗanda ake yi da seminars da seminar da symposium zaka ga duk ana yin irin waɗannan abubuwa to a irin waɗannan wuraren din sun zo cewa suke ai musulmai guduwa suke to guduwa suke tambayar da zaka yi musu farko shine kasashe ne na kafirai gaba ɗaya musulmai suka raba tafiyar wajen kwana 10 ce tafiyar da suke kuma duk wannan kasashe ne na masu wala'i ga waɗannan rumawan me yasa basu biyo su ba guduwa suke me yasa basu biyo su ba me yasa kuma suka ƙara so Madina lafiya lo ba wanda ya tare su ya aka samu labari kuma su ma suna ba da wannan labarin cewa kafiran da kansu suka fara guduwa suka shiga suka rufe katangun garuruwan su wasu kuma suka tsere su kam Larabawa wanda suka kawo musu dauki tunda wuri suka gudu ana kashe komandan su kowa yaranta a nakari sai zama yanzu sura tsantsan waɗannan kristoci da tsantsan musulmai kawai Larabawa amma Larabawa kafirai wanda suke wala'i da su tunda suka gudu tun ranar farko ta rana ta biyu galibin suka gudu daga babu shakka musulmai sun yi kwana sun dawo amma ba guduwa suka yi ba sun yi kwana ne saboda sun gama abin da ya kai su sun riga sun yi injazin muhimman su me ya kai su dama shine su dauko fansan kashe dan uwan su da aka yi sannan kuma su farmaki kafiran nan su ɗibi abin da za su iya ɗiba na ganima su kashe wanda za su iya kashewa sannan kuma ya zama izina ga su waɗannan kafiran da duk sauran wani kafiri da ran shi ke riya mashi cewa bare irin wannan abu domin za mu zo mu ji kamar yadda malam zai fitar cewa na daga cikin fikihun da ke sirran take nunawa shine ashe kashe dan sako ba karamin zunubi bane ba karamin laifi bane a siyasar musulunci kuma idan aka yi haka dole komandan musulmai ya dauki mataki shine irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki wannan mataki akai ai manzo Allah ba ya shirya musu yaki ne kawai bid'an min bid'in kawai yace bari mu kai mutanen Hiraqal farmaki ba abin da ya shirya musu ba kenan wasiqa ya aika musu su je a kai musu sakon musulunci sa'annan wata magana ta biyo baya ta jizya ko yaki basu ji sakon ba basu kyale ba su kashe dan sakon da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka musu wannan harin da haka muhimmat da suka je yi ta suka gama da za su dawo kuma sai suka shirya khutta suka shirya plan wanda zai ba su dama a basu su dawo lafiya shine wannan abun da Khalid dan Wadili ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace to shine yace wannan magana a duba Fathul Bari magana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ma Khalid laqabi da cewa saifun ne min siyufillahi ka duba Fathul Bari a cikin mujalladi na 7 na ainihin Fathul Bari din kenan shafi na 512 lamba hadisi na 62 ko wa ala ragmi min darawati hadhihi al-ma'rika yace duk da tsananin wannan yaki wa kasrati a'dadi jayshil aduwi ta yawan sojojin kafirai illa annahu lam yuqtal min almuslimina illa dun al'ashara, ba a kashe kowa daga cikin musulmai ba sai abin da yake kasa da 10 dan kadan kamar yadda muka ci. Amma al'ada'u suka kafirai fa lam yu'raf adadu qatlahu, ba a san yawan ma wanda aka kashe su ba, ghaira anna wasf al-ma'arika yadullu ala annahum kathir, sai dai yanayin yaki na nuna cewa an kashe musu mutane da yawa. Faqadin daqqat fi yadi Khalidin bi mufradihi tis'atu asyafin, mun ji cewa a hannun Khalid kadai sai da takobi guda 9 suka lalace, kama sabaka an ashartu min qablu, kama yadda ne ishara in ji mallan nan kusa kadan nan baya. Wa hadha yadullu ala kasratil qatla fi sufufil adu, wannan nuna yawan waɗanda aka kashe a sahun kafirai. Wa adal muslimuna min al-ma'arika min al-hadhihi min hadhihi al-ghazwa zafirina, ko musulmai suka dawo daga wannan yaki cikin cin nasara. A kasama la yace ka duba Fathul Bari a cikin mujalladi na 7 shafi na 513, wa Ibrahim al-Ali a cikin Sayyid Sirran Nabawiya shafi na 501 zuwa 502, haisu aradal aqwala fi hadhihi al-ghazwa, a inda ya kawo maganganu game da wannan yaki. Wa rajjaha al-qawl al-qa'il bi intisar al-muslimina, kuma ya karkata zuwa maganar da take cewa lalle musulmai su suka ci nasara, istinadan ila adillatin, ya ainihin dogara da wasu dalilai, a hammuha mafi muhimmanci wannan dalilai qaulur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama alladhi sabaqa al-isharatu ilayhi, magana annabi da ta gabata aka yi ishara zuwa gare ta, hina mana azaidan wa ja'faran wa abdullahi ibn rawaha, san da ya ba da labarin mutu waɗannan komandoji guda 3. Wa qala fi nihayatil hadith, inda yake cewa ƙarshen hadisin, hatta akhadha ar-rayata sayfun min sayfillahi hatta fataha Allahu alayhi, har zuwa lokacin da takobi daga cikin takubban Allah ya dauki ainihin tuta, har zuwa lokacin da Allah ya bashi nasara. Fa fi hadha dilalatun ala anna al-fataha wan nasara kana bi janibil muslimina, wannan nuna cewa cin nasara da budi ya kasance ne a ainihin wato bangaren mu'minai. To kaji wannan tahqiqin magana da muka yi cewa mu'minai su suka ci nasara a wannan yaki, wallahu ta'ala a'lam. Kamata yi sai mu kwana anan tunda kan gaba ne kuma lokaci ya kawo karshe, muke cewa muna saki addu'a ta musamman ga babban malaminmu Malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani, wanda wasu ƴan ta'adda suka mishi kisan gilla. Muna fatan Allah ya karbi shahadarsa shi da Abdullahi da Ummu Abdul Bari, Allah ya sa can tafiye musu nan, Allah ya dauka darajarsu, Allah ya mai abin da suka bari na ƴaƴa da zuriya da karantawa da da'awa da ainihin wato jajircewa wajen karantar da sunna. Muna wannan addu'a kuma muna karawa da addu'a ta musamman ga bawan Allah da ya rasu jiya, limamin Ahlus Sunna na masallacin Bakozuntu Malam Usman, Allah ya sa rashin lafiyar da yayi na shekaru da dama ya zama kaffara ce gare shi. Allah ya sa iyakan wahalar kenan. Allah ya mai mishi bayan shi. Allah ya dauka darajar shi a cikin mutanen can. Ya Allah ka samu mu cika da imani in mun tashi cikawa, ka ji kan magabatan mu na kwarai tun daga kan sabai har zuwa yau. Allah abubuwan da muka fara wanda suke daidai, ya Allah ka ba mu ladan faɗan su da sauraron su. Allah ka ba mu ladan aikata su. Allah ka gafarta mana kurakuran da muka yi, ka ba mu dama ainihin ta jajircewa akan wannan addini. Ya Allah ka sa da ikhlasi muke, Allah ka gyara mana niyoyinmu. Ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta